Wai dan kadan ba, kada da zoki na karuwa sanda ba faji gwamai raina wayo tsolaliya ne in an tsala a ganki madan mace da tiri suke sa hatsan soyayya nuna wayo
na zamo maraniya hawaye yana kwarara waza ya dode ni ya hali waza ya lura na sayar yau wani guna ba wata dabara maji na da na kaso yau shi ba ya gabana wayo
jini bomba soya al'ada ce mai daiwa ruhi inda soyayya wajibi ne yayi ta
So you're crying, Lisa.